So we need them to light up the dark continent. Oh, with this night, just spirit, there'll be no stopping. We got these haters wondering who let us in. I'm in the shape of my life, get your push-ups in. Okay. Get a couple meals if you're trying to book tea. She said, daddy, no hands, no tea. I'm at the top of the game, part of the slaves, broken the chains, you see. Mr. W from Nigeria, flow sicker than malaria. Step up in the club, blow money like I'm running for president. Hope in charge, I saw rock, now my residence. Headed to the top, somewhere you ladies have never been. We will never stop, no. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. I say it loud. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud.
Oh. Name buzzing from JHP to CPT. And my status on the continent, MVP. You ain't heard about me, must be dumb, deaf or blind. A living under a rock, you caught me steps behind. It's LT or trick, I hold it down for SA. Where we hustle hard, get money the fast way. Am I African? I'm proud and got an X-lay. Man, I hit this transparent like an X-ray. Joburg is my city, my presence is evident. Headed to the top, somewhere you haters ain't never been. Always criticized, I see you do it better than. Homie talking, but my flow bring the cheddar in. I hear you talking tough, like you a chrome buster. I'm from LX, so I ain't never scared. Don't crush ya, we keep it G-O-D. Suckers know that we don't play, yeah, we hold it down. So we do it in the CIA. Cause I'm from the K-E-N-Y-A. Where the grind don't stop, all the girls so hot. Blow money, let a hater hate. What? We stacking on them. These actors be acting phony, but these niggas won't hold me back. Nah. Pull me back, East Monkey on a bumping track. Me turkey, me eat all that. The streets thirsty for all these raps. So, please call me black. Then look into my soul. See your beginning, quit pretending. Now just come on home.
I'm straight out of Nairobi. I run my town like I'm the boss. Shout out to my homies from Johannesburg to Lagos. We're in a team, we don't take a loss. Africa wide and all across. Haters, we can hear y'all behind the sound of the applause.
Anywhere we go, we stretch cause we've got that gold in our veins. Give us the world, leave it up to the pros, leave it all in our names. Young East African girls and West African brothers, when we take over the world, then could we be lovers? Tell me, cause I see beauty in the night.
Commercial, we cabin a bit, rapping a bit, as soon as you dropping a bit, fast and a bit, go, it's snapping a bit, it's wacky, I know, bow, boy, you got me bring that cow over, I got that avatar flow, if you see, you punch, we gon' throw those blows, you coming at us as a big feat, you better have Frodo toes, you go real, we go real, I beat our chests on that, so much black around us, feels like we been working late, shit, tell it, swing in the club like I play golf, tell it, me against the world, black Adolf, tell it. Uniform like Nicolas Cage, bro. Okay, black out, tell it. Look, face off, tell it. Black Rambo, Oliver Tambo. But I'm a bad rock, Django. Rappers used to rock, baby Beanie Sigel.
They can never ball like we do. Africa, we didn't believe in nobody. Nobody go fishing when I come make a teach you. Tell them they can't figure out they be big on the same level. Cause I go feed defeat you. Bank you go pay the collaboration of the issue. Drinks on the house, all the money we go issue. Shh, I've been one in a million for history. Go! Can I be friend? I'm open and open and open. My shame on body for the sake of us. I have my sister's a bitch. I'm a big digi not political. I'm a big baby. I'm a big capability. I'm a major MC. Opportunity for them to deliberate. The youngest I got a sabbat. I'm a single piece of paper. I'm a boa crack.
Step up in the club, blow money like I'm running for president. So in charge, I saw rock. Now my residence headed to the top. Somewhere you haters have never been. We will never stop. No, African, I'm
sani jolo kota kala wadi jolo kota unko chebula masara gadi chemurula kono maso yelela na kono mayelena didi goro tankele sidi kala kumanya na maka unko di bolo na kemoluma na kono bida yelela diyon tomo omolu
Alhamdulillah shi tsafta yana ginshike ne na musulunci kuma a cikin musulunci shi tsafta yana daukan kusan kashi 70 ne domin Allah subhanahu wataala yana tabbatar mana a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala tayyiban la yaqbal illa tayyiban Allah subhanahu wataala ya kasance mai tsarki ne ko baya karban wani aiki sai mai tsarki na farko yawanci mutane sukan fuskanci hadisi ta baibai shine manzo Allah ya ce warin bakin mai azumi lada yake samu kamar turaren miski ne almiski warin bakin sa amma wannan hadisin da manzo Allah ya faɗa me ake nufi da shi ba ana nufi kada ka kiyin brush ko aswaki ba saboda falalan tsaftar baki ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da yayi alwala kafin yayi alwala yayi aswaki a bakin sa yayi sallah to yafi wanda bai yi ba da daraja 70 kin ga duk girman gemu da darajar gemu da girman rawani da darajar sa da wanda yake da gemu in yayi sallah da wanda bashi da gemu in yayi sallah ladan su daye ne haka mai rawani da marar kula ladan su daye ne amma sai manzo Allah ya ce wanda yayi aswaki ma'ana ya goge bakin sa yayi sallah ta farilla to shi yana da daraja 70 fiye da wanda bai yi ba me manzo Allah yake so ya nuna mana har manzo Allah yana cewa da ba dan kariya sa ya daura mana abin da mutane ba za su iya ba da sai in ce duk sallar farilla duk wani musulmi yayi aswaki ana gaya mana tsafta kenan abin da wannan hadisi na azumi mutane ba su fahimce shi ba shi ne ba duk mutumin da ya dauki azumi da safe kafin rana ta fadi matukar bai iya sa komai a cikin sa ba to bakin shi zai canja tsari
haka
bakin shi zai canja tsari ma'ana zai ba da wani irin abu na cewa bakin nan bai samu wani abin da ya iya shiga jikinsa ba. To wannan shine zai fadada maka ka gane in ka tashi da asbahi kai brush ɗinka ko kai aswaki to bakinka fa ba irin warin can yake yi ba. Saboda da yawa sukan kin yin brush suna cewa ko su kin aswaki da asbahi su ce wai suna wai saboda wannan magana warin bakin ba wannan ake nufi ba. Ba warin bakin da ka kwana da shi ka tashi bane. A'a warin bakin daga bayan sallar asbahi ne zuwa sallar magriba.
Haka
daga bayan sallar asubahi ne wannan bakin naka da bai samu wani abu ba to zai bada wani odo daban wanda ba irin wanda ka saba da shi ba saboda bai samu abubuwan da zai shiga jikin da zai gina jiki baya jiki ba to wannan shine manzo Allah yake bada hadisin kamar hadisin da manzo Allah yake cewa wanda talauci ya dame shi ya kara aure ne wanda talauci ya dame shi ya kara aure to mutane ai a baya ba su fahimci hadisin ba sai ake tunanin in kana cikin talauci ka kara mata a'a ba wannan manzo Allah yake nufi ba ana magana ne wanda mata ɗaya ba ta gamsar da shi ya ƙara mata.
Haka.
To haka abin yake hadisin yana bayarwa ne daga lokacin da alfujir ya fito aka yi sallar asubahi to wannan hadisin ya ɗauki aikin shi zuwa faduwar rana ba wai tun daga azumi farko ba za ka yi mashkilin ba ko brush ba har sai ƙarshen azumi saboda wai ana son warin baki ba haka hadisin yake magana ba
haka to mallam akwai inda aka ce lokacin da mutum in yana cikin azumi kaman lokacin da akwai rana zaka iya wanke bakinka ko kuma hakan babu kyau a cikin
addini. Zaka iya aswaki ya halatta ayi. Shi aswaki ya halatta a musulunci ko kana azumi zaka yi aswaki.
Haka.
Ko ka ji bakinka ya canja maka zaka sa aswaki ka goge bakinka wanda ma ya sinadarin da yake cikin aswaki ya fi na makilin. Ko bakinka ka ji ya ma wani iri ko rana zaka iya sa aswaki in lokacin sallah ka goge bakinka kuma ka samu daraja duk da kana azumin kai aswaki zaka yi sallah ka samu daraja sama da wani wanda bai yi ba
haka wato bi ma'ana kenan koda kana kan gabatar da azumin zaka iya amfani da aswakin
zaka iya amfani da aswaki ko kana azumi ne
to aswaki da dama mutane sukan shagala wajen yin amfani da shi wasu su kawo nasu kissan wasu su kawo wani abin daban wadanda kuma hakan yakan haifar da cuta ba ma ga kansu kadai ba har ma ga wanda ke tattare da su ganin cewa in ka taba su sai su ce ai azumi suke kuma kila ko ba su da halin samun aswakin ko kuma samun abin da za su wanke bakin kuma hakan yakan haifar da cuta a gare su da ma wanda suke kusanta da su ya kake ganin hakan mallam
kin san mutane ba su da fahimta sosai ne kamar me yayi hukuncin misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda an sa tafannuwa magani shi amma aka ce in za a yi sallah in ka ci tafannuwa ka koma can gefe kai sallarka
haka
abinda ake bukata ba a so ka cutar da wani ne idan bakinka zai zama yana wari zaka shigo masa fuscin jama'a ai wani zaka zalunce shi zaka cushe shi
gaskiya
da wannan warin to abinda mutane ba su fahimta in ka zo tsantsan fikihu shine zai baka zaman lafiya da kwanciyar hankali shine duk lokacin da ka ji bakinka ya canja da wani yanayi to in har misali a ce wari ne ko abu ka nemi aswaki ka yi shi wannan ya halalta kuma ba a hade dama wurin aswakin in aka goge baki ne za a fitar to a take zaka ji bakinka ya dina duk wannan abu in ma kana da irin wannan matsalar in kuma misali ka yi riga ka yi brush ɗinka da asbahi ko ka yi aswakinka da asbahi to ina tabbatar miki zuwa faduwar nan bakinka ba irin wancan warin zai ba duk wanda zai ji wannan warin da kanshi zai ji shi kamar miski
haka
manzo Allah ya faɗa wanda kike suna irin wannan warin bakin zaki samu suna daukan kwanaki da asuban ba sa yi da daddare ba sa yi ne to sai su shiga azumin da shi saboda ba wancan fahimtar da suke da shi na baibai na wancan hadisin
to muna godiya sosai mallam da wannan karin hasken da kai mana a cikin shirinmu na yau da gobe.
Yanzu kuma ga wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamarmu.
To barkanmu da zuwa cikin bangarenmu na kwalam da makwalashi wato kwalama. Muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da Sweet Twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Hajiya, yau me yake da shi ne ga mi sauraro?
Party jollof rice yau zamu yi.
Da fadukan shinkafa?
Eh, da fadukan shinkafa. Amma irin wanda ake zuwa biki shiga ana tarbubin nan. Kai ka zaka ci ba irin shi kake yi a gida ba.
Eh, kana ma da wannan gaskiya ne haje.
Wannan to shi za.
To menene sir? Menene ake bukata in za a yi wannan girki?
To gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida, uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani. Tana bukatan tattasai. Jar tattasai. Uwar gida na bukatan attarugu, tana bukatan albasa, tana bukatan mangyada, tana bukatan kayan kanshi na jollof rice kamar su citta, kanumfari, masoro, tafarnuwa, sinadarin dandano. Uwar gida na bukatan gishiri. A farko uwar gida za ta hada kayan miyanta wato attarugu, tattasai da albasa ta wanke su ta nike su.
To yaya ake so ku kada?
Kadan ne tunda dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba. Idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya daukan kaman kwallo biyu karyau dai gaza biyu zuwa uku. Sai ta dan ɗebi attarugu. Idan mai cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda shida, bakwai zuwa takwas. Sai ta dauki kwallon albasan ta guda daya. Ta wanke su ta hada ta nike shi a blender dan already uwar gida tana da tumatirin gwangwanin ta. Uwar gida idan ta gama wannan tana bukatan nama ko bushashen kifi take bukata ko kuma kaza, duk wanda Allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalin ta ba. Idan nama gare ka za ta iya yin party jollof, idan kifi gare ka za ta iya yi, haka kuma idan kaza gare ta. To uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora. Yau uwar gida na bukatan shinkafa, shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi. To idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora akan wuta. Uwar gida ta fara da saka dan manta kadan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da citta da kakka. Sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi. Idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa. Shi ma idan ya fara dan suruwa ya fara taushi sai uwar gida ta dauko tumatirin gwangwanin ta sai ta zuba.
Kai tsaye ba tare da ta samu shi ruwa ba?
Ba tare da ta samu ruwa ba. Sai ta juye shi ta hautsina shi duk ya haɗe. idan ya hade ya fara soyuwa sai uwar gida ta dauko shi na kakkentar tasanta da albasa da attarugunta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan kanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba shi sai ta dauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida ta riga ta tafasa naman ta akwai ruwan nama sai uwar gida ta dauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin hadin dafa duka idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta ƙara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yanda zai ishe ta sai uwar gida ta hautsana ta dukkan ta saka mishi gishiri ta sa sanadarin dandano ta kawo kayan kanshin nan ta dan kara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya kara masa dan kori da kuma dan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari ne dandano akwai mi akwai ja akwai ne kare fito da e kalanja to wa'annan kalanjan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta dan zazzaga yauwa idan uwar gida ta saka sinadarin dadin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda san kar mu rage wa kanmu sitaci a jiki so ina bada shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbata tana da tafashasshen ruwa sai ta debo shi kaman kofi daya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafin uwar gida tana iya daukan chokalin roba ko muciya ta dan mummotsa ta ta motsa shi ta motsa shi ta sa ruwan zafi uwar gida za ta ga ruwan yayi fari sal yana cire starch ke
wani sanatan ga sukan zuba gishiri a cikin
idan tayi wannan idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta zidda wannan ruwan farin tana iya dawowa sai ta debi gishiri sai ta barbada sai ta kara ibon ruwan zafin sai ta sake zubawa ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta daure shi kama zaki ganshi yayi dai dai yayi wasar wasa
to an rage shi starch da
daukan sosai to sai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin kila ruwan abincin ta ya
tafasa
san ruwan sanwan ta ya tafasa sai uwar gida ta dauki shinkafa sai ta zuba
to irin wannan shin girkin ba a sa kayan lambu ne su peace
ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad
to a basu da ransu
an yi shi salad amma wasu kuma suna iya watsa suna so za su watsa to amma wani lokaci sai ka ga kin watsa a ciki kuma ga shi a waje to wani lokaci wani yana gani kaman
ba ta
an sa ana a sa anan tunda duk ciki zai tafi lokaci daya bari wannan din mu bar shi a matsayin salad shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yauwa kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso har ya nuna kafin ka idan ka zuba shinkafar da sai wadata
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahar Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sha ruwa lafiya.